أعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوم الجمعة 26 دواتان شوال shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 27 da watan 5 shekara ta 2022 miladiya zamu ci gaba da karatun littafin mai albarka shine al-jami'u sahih na al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala bamu gushe ba muna cikin kitabus sala muna cikin kitabus sala wannan shine darasin mu ya ga na 68 shine darasin mu na 68 cikin kitabus sala zamu tashi babi na 77 haka ne ko babi na 77 wanda malam yake cewa al-imam al-bukhari Allah mashi rahama yake cewa babul khaymati fil masjid lil marda wa ghayrihim baban dake bayanin sanya hema kafa hema a cikin masallaci hema ai an san hema ko shine daki na tanti da ake yi ko hulani ko bugaje a daji ake to yin shi a cikin masallaci dan saboda marasa lahiya wa gairihim da wasunsu hadisi na 463 haddathana zakariya ibn yahya qala haddathana abdullah ibn numayr qala haddathana hisham an abihi ana aisha qalat usiba sa'ad ibn yawm al-khandaq an samu sa'ad da rauni ranar gazwatul khandaq fil akhali a cikin wannan jijiyar hannu al-akhal shine arqin filiyad yafsid ya wata jijiya ce a cikin hannu wadin aka same ta jini bai tsayawan an same ta da rauni fa daraban nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid sai annabi ya buga wata hema ya sanya wata hema cikin masallaci li yaudahu min qarib dan ya rika zawwa gaishe shi a kusa in gidansa ya tahi kullun annabi ya rika zuwa gaishe da shi yayi nisa sai ya sa aka mishi hema a nan masallaci ya rika gaishe da shi da ma wani wanda zai zo gaishe da shi yana masallaci ba haya ta ba can gidan shi falam yar'uhum yace ba tare da sun furgita ba wa fil masjid khaymatun min bani gifar a cikin masallacin akwai wata hema ta wannan mutanen bani gifar kabila ce illa da mu yasir sai ga jini kawai yana kwararowa ilaihim zuwa gare su jini yana zubawa zuwa gare su fa qalu sai suka ce ya ahlul khayma ya ku mutanen wannan khayma ma hazal ladhi yatina min qiblikum minene wannan yake zo mana daga wajen ku muna ga jini yana zubawa fa iza sa'adun ya gazu jurahu daman sai ga sa'ad ne wanda annabi ya kawo masallaci ya rika gaishe shi kurjin nan nashi yana ta kwararar da jini ya gazu shine ba yana ciyarwa ba dan mutun zai gani da yadda ake rubuta ya gazu kin na cin abinci duka din ya gazu yana kwararar da jini yasilu imana jurahu daman fama ta fiha sai ya rasu a cikin wannan cuta tashi dan saboda malamai sun tabbatar da al-akhalikin wannan shine gurin da in a jijiya ce wanda an ta cire a cikin hannu take amma jini bai tsayawa shi yasa ya rasu Allah mashi rahama wannan hadisi al-imam al-bukhari Allah mashi rahama ya kawo shi a gurare guda biyar wannan shine guri na farko haka muslim ya kawo shi a guri guda daya wannan hema da aka ambata ta wata mace ce rufaida al-ansariya ita take da wannan hema aka amso aka mata wasu suka ce al-aslamiya ce kanatu dawul jarha aikin ta tana yin warkar da marasa lahiya wata ta sabu bi khidmati hamun kana fi hadhi atmin al-muslimin duk wanda ya kasance daga cikin musulmi ya samu rauni ita take yi mushi amma dan Allah likita ce dan Allah jihadi in an je ita take bi tana musu magani amma dan Allah ba a bata komai ba ita ma shine jihadin ta gudunmawa ta a ciki Al-Imam yake cewa wal hadithu darul limatu ijma lahu hadisin yana nuni ga abinda Bukhari yayi nuni gare shi shine zama a cikin masallaci dan saboda uzuri kuma cewa shugaba idan ya gani sabura zuwa ga gaida wani marar lahiya zata bashi wahala yana iya umarni a kawo shi a wani gurin da yake a kusa dan saboda ya samu saukin ziyarar shi Malik da Ahmad suka kawo hujja da dalili akan wannan ala anna izalatun najasa laysat faradan cewa gusar da najasa ba farilla bane yace dan saboda lamay hulla bainahu wa bain azri'a ilaiha bai shiga tsakanin abinda zai zama na dalili bane zuwa gare shi kuma bai hana shi ba zama ma'ana da aka sa sa'ad ibn a cikin masallaci annabi bai ce ba ku shin huda mushi wani abin da jinin zai zuba a cikin shi ko kuma wani dalili da wanda zai hana jinin ta a masallaci annabi bai dauka ba kuma haka nan bai hana shi ba zama cikin masallacin duk da jinin wasu sun nasaba wannan magana zuwa ga tsohuwar magana ta al-Imam Shafi'i ya tana yiwa kace inna ma sakana illa ba'dal indimal eh bai tsaya ba sai bayan wannan jini nashi ya zama na rauni nashi ya koma maruru wala yakhsha minhu mahzuran galiban wanda ba a jin tsoran zai zubo da jini ma'ana sai a ce wannan ba zai zama na hujja ba dan saboda annabi bai ce ba a kawo sa'a da masallaci sai bayan jinin shi raunin nan nashi ya koma maruru ma'ana jinin shi ya tsaya al indimal shine jini rauni ya koma maruru kamar yadda mai izi yake cewa cikin fasalin yufa an yasiru dan mai yake cewa an asar dumal izalam yunka addumal shine maruru ne kuma nan al indimal ya koma maruru kenan a wannan lokacin ba a tunanin cewa zai zubo da jini bayan kuma an sayo shi cikin masallacin jinin ya ƙara ballewa wannan wani abu ne daban ba za a kawo hujja da shi ba ba a san ba da zawo shi kamar yadda wannan bayanin suna cikin al-Muntaka na al-Imam al-Baji Allah mushi rahama mai sharhin muwadda babu na gaba babu idkhalul ba'ir fil masjid li'illa baban dake bayani babu na 78 shigar da raƙumi cikin masallaci dan saboda wata illa saboda wani dalili wa qala ibnu abbas yake cewa dafan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi alaihi salatu wasallam yayi dawa fi akan raqumi wannan hadisi ne wanda a cikin bukharin an kawo shi da sanadin shi hadisi na gaba 464 haddathana abdullah ibn yusuf qala akhbarana malik an muhammad ibn abdurrahman ibn naufal an urwa an zainab bint abi salma an ummi salma qala take cewa shakautu ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni astaki na kai kukana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ni ibanni da lahiya kada sai yake cewa dufi min wara'in nasi ki dawa finki ta bayin mutane wa an tira ki ba ke kina busa abun hawa kenan ga mahallu shahid nan fadubtu sai nayi dawa fina wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli sai ga annabi yana salla ila jambir baiti a gehen ka'aba ya qara'u bi duru wa kitabun masdur yana karanta wannan sura bi duru wa kitabu duru wa kitabun masdur abu na harko wannan ta'aliki da bukhari ya kawo zai zo a cikin kitabul hajj a hadisi na 1607 a hadisin ikrama daga ibnu abbas hadisin ummu salma muslim ya huddo shi a cikin hajj haka nan cikin tafsirul tur al-imam al-bukhari ya kawo shi a lafazin shi shine idza uqima salatu subhi fadu fi ala ba'iriki idan aka tsaye da sallah asuba ki dawa fi akan raquminki wannasu yusalluna mutane suna sallah wannan mahalli shahid ne da bukhari yake son bayyana abu na gaba cikin wannan hadisin da bukhari ya kawo akwai halaccin dawa fi abusa abun hawa ga mai uzuri babu karhanci a cikin wannan idan ya kasance ba mai uzuri bane ba wannan kuma a cikin haji za a shinfuda magana dawa fin shi abusa raqumi annabi alaihi salatu wasallam yana nuna cewa halaka ne kuma da wannan ibnu al-munzir Allah mushi rahama yayi ruko da wasu jama'a da dama jumhurin malamai sun tahi kamar da al-imam al-qurtubi ya kawo akan ala karahatu zalika wa man ihtiwa makruhi ne kuma sun hana haka Malik da Abu Hanifa sun tahi kan cewa zai sake matukar yana kusa da Ka'aba wanda ya dawa fi abusa abun hawa busa raqumi ko busa jikin shi yace amma idan yayi nisa kaman misalin Kufa ba za a ce ya komo bai sake dawa fi sai a ce ya zubi da jini kamar yadda yake cikin abun nan tahin al-Muntaka da an-Nawadir wa Ziyadat na al-Ima wannan littafin an-Nawadir wa Ziyadat nawa ne an-Nawadir wa Ziyadat babban malami ne wanda mun san shi kuma ina tunana ta bayani akan littafin nan an-Nawadir wa Ziyadat alama fil mudawwana min al-ummahat min ghairiha min al-ummahat littafin ibn abi zaid al-qayrawani mujallad wajen 10 wani abu akan fiqhun malikiya wanda yake mai wannan mai risala ya kawo wannan bayanin Allah mushi rahama kana a cikin al-mubasut yace walam yara shafi'i fihi shay'an wa bihi qala ahmar kama haka ibn al-jawzi bai shafi'i yace babu abin da yake kanshi idan mutun yayi dawa fi akan abun hawa sai suka bada amsa game da dawa fin annabi abun hawa da fuska mai dawa da dama suka ce hujjar su cewa abin da dalilin da yasa annabi yayi dawa fi abusa abun hawa dan ya hau sama abun hawa in zai kuduba jama'a kowa ya ganshi kamar da muslim ya hudu wannan nabiyu annahu kana shakiyan ya kasance bai jin dadi ne bai da lahiya kamar da Abu Dawud ya rawaito ta hadisin ibn Abbas wannan shine abin da al-Imam al-Bukhari ya fahimce shi ya kulla mushi babu a cikin haji yace babul marid ya dufu rakiban baban da ke bayanin mara lahiya yana iya dawa fi abusa abun hawa kenan Bukhari ma ya tahi akan haka kamar da zan mu gani a kitabul haji na gaba fadar Aisha da take cewa ya kasance abusa abun hawa ne la tarqa bayna yadayhi wa sarafu anhu wa kana yukrahu zalik ya kasance yana kin wannan na gaba cikin shi akwai halaccin shigar da dabbobi cikin masallaci kamar yadda shine abin da Bukhari ya kulla babu akai kuma ba dole bane a ce shigowar wannan dabba cikin masallaci zai taba ta wannan masallacin. Taguwar Annabi alaihi salatu wasalam taguwa ce horarrawa da ta san gurin da ya kamata ta yi daji, ta san gurin da bai kamata ta yi daji ba. Al'ada kuma dabbobi yace, amma wannan ba hujja bace cewa taguwar Annabi horarra ce. Al'ada dai ta gudana cewa dabba da inda ta ji bawulin ta yi take yi, kenan wannan ba za a yi hujja da shi ba akan cewa ta Annabi horarra ce. Ko da haka ne babu hujja akai, ba faɗi ba a hadisin. Wa khasahu Malik bi dawab al-ma'kula, Malik yace amma ana iya shigar da dabba masallaci wanda ta kasance abinci ce wanda ana cin ta ba dabba da ba a ci ba, kamar su alade suka rewa za a bari su shiga ba. A cikin shi akwai cewa rakibud daba yambagi an yatajannaba mimarrin nas mastada'a wa la yukhalidur rijala, cewa wanda ke bisan abun hawa yake bisan dabba, to wajibi ne gare shi ya kauce ma hanya ƴan hawan kafa dan saboda kai sa musu cakudi da turmutsutsu. Yan uwa mu duba mu gani musulunci babu abun da ya bara mana a cikin sha'anin addini. Kaga yanzu da ƴan moto da ƴan mota sai zama na hanyar su daya, hatsari za a yi ta yawan samu. Amma kuma a musulunci an so a rarrabe musu kowa ya hanya shi daban. Hakanan ya kamata yace an yi khurujan nisa ila hawashi turuq, mata su kuma su koma daga hurar hanya. Abu Umar yake cewa shine Abu Umar ibn Abdul Bar mai at-tamhid da al-istisqa, yace sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga gehen daki yana daga cikin mafi girman mukami, gurin da yana nan a damfara da jikin Ka'aba, kahin a cira Umar ya gusar da shi daga wannan gurin. Kuma wal wajhu annal baiti kullahu qibla, abinda ke nuni cewa dukkan Ka'aba al-qibla ce. Duk wajen da masallaci ya fuskanta yayi sallah, to wannan abu ne mai kyau idan a wajen Ka'aba yake. Ibn Abdul Bar ya kawo wannan bayani a cikin at-tamhid. Sai babu na gaba wanda al-Imam al-Bukhari Allah mushi rahama yake cewa babun babu na 79 yake babu kawai ba, hadisi na 465. Haddathana Muhammad ibn al-Musanna, haddathana Mu'az ibn Hisham qala haddathani abi an qatada haddathana Anas anna rajulain min ashabin nabi, cewa wasu mutane guda biyu daga cikin sahabban Annabi alayhi salatu wasalam, kharaja min indin nabi, sun huta daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin muzlima, a cikin dare mai tsananin duhu. Wa ma'ahuma mislul misbahaini, tare da su akwai kwatankwacin hutula guda biyu, yudi'ani bayna aydihima, suna haskawa a gabanin su. Falam maftar qaya, inda suka rabu kowa yayi wajen shi, sara ma a kullu wahidin minhuma wahidun hatta ata ahlahu, kowa daga cikin shi kuma hasken nan ya bi shi suke tare har tsaye da yaje zuwa ga gidan shi. Ba wai hutula bace suke tare, karama ce, karamatul awliya ake kawo hujja da wannan hadisi kamar yadda zan mu gani. Wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya huddo shi a cikin alamatun nubuwa, wanda matanin shi da sanadin shi aka Bukhari ya kawo shi. Kuma wannan wanda suke abun nan haskaka shine amfanin sanin al-mubahamat. Khatib yana da littafi, Nawawi yana da littafi akan mubahamat bibiyar, duk inda aka ce wani mutum ko wata mace ko wani kaza wane ne wannan mutum. Wannan mutum shine Usayd ibn Hudayr da Ubad ibn Bashar, kamar yadda yazo cikin littafin Manaqibul Ansar. Can gaba Bukhari ya ambaci da waye ma a can. Wa qala fihi ma'amar, daga Sabit yake cewa Usayd ibn Hudayr da wasu mutane daga Ansar har zuwa karshe. Bai haki haka ya huddo cikin dalailun nubuwa daga Abdurrazzaq, haka nan Nisa'i, haka nan Abubakar ibn Nafi daga Bahz, haka nan bai haki cikin dalailun nubuwa. Allah mushi rahama. Na gaba wannan mutanen an sanar da su Ibn Tin. Ibn Tin yake cewa sune Ubar da Uwaym ibn Sa'id ko kuma Usayd. Ibn Battal ya tabbatar da cewa Ubar ibn Bishr ne da Usayd ibn Hudayr. Kuma wannan magana ita ce Ibn Tin ya tabbatar da ita cikin alamatun nubuwa, wanda ya dace da sauran babubukan da suke gaba. Ya tabbatar da cewa ma ta hanyar Nu'man sun huta Qatada, sun huta da daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a hannun shi akwai wani bawan dabino tare da shi, wanda shi yake rike kamar sanda haka, yana tahiyya da ita wannan sandar cikin duhu, ita ce ta kunni da haske har zuwa gidan shi. A cikin dalailun nubuwa na Baihaqi daga hadisin Maimun ibn Zaid ibn Abi Abbas yace babana ya bani labari cewa Abbas ya kasance yana sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam dukkan salloli, sannan ya koma zuwa ga Bani Harisa. Sai wata rana ya huto cikin wani dare mai tsananin duhu, kuma wanda an yi ruwa ciki, sai kawai sandar shi ta buge da haske har sai da ya shigo gidan shi ta dauke. A daga hadisin Kasir ibn Zaid daga Muhammad ibn Hamza ibn Amr al-Aslami daga baban shi yake cewa mun kasance tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai muka tahiyyar mu cikin wani, muka watse cikin wani dare mai duhu, fa adaat asabi, sai kawai ya tsashe ta komu da haske har sai da ya zo a gida, ya shigo gida da hasken nan nata ya dauke. Kenan in ma sanda shi ce, in ma ya tsashe ce, yace wa inna asabi la tanir, lalle ya tsata tana haske har sai da muka taho. ibn Battal yake cewa inna ma zakara al-Bukhari hadha al-hadith fi ahkam al-masajid, anan gurin wa zai nuna mana menene Bukhari yake nihin a cikin nan mai alakar masallaci da a cikin abwabul masajid ne Bukhari ya kawo wannan hadisin, ina alaka tsakanin wannan hadisin da kuma maganan masallatai. To an shiga hanya dai an samu ma za a ce dan saboda ruwayan nan gurin daga baya, ai gashi nan gurin can baya inda muka ce kana yusallima a rasulullahi as-salawat kulluha, yace abinda Bukhari yake nihi anan gurin ya sayo hadisin nan cikin abwabul masajid dan saboda wannan mutane sun rabu ne tare da Annabi alaihi salatu wassalam daga majalisin shi, shi kuma masallaci ne a wannan gurin, ko Annabi ilimi ne yake nan sharawa, ko kuma cikin sallaci yake yi, sai Allah ya karrama su a cikin nan gidan duniya da haske da albarkar Annabi alaihi salatu wassalam da kuma fadlan masallacin shi da kuma lazimtar shi. To wannan sai kasance aya ce ga Annabi alaihi salatu wassalam, kuma nuni ne akan karama gare su, cewa kuma an ba Annabi ayoyi wanda ba a ba wasu wanda suke gabanin shi ba, hatta ga sahabban shi ma Allah ya ba su abin da ya saba ma al'ada. A cikin abin da Qutbuddin ya kawo cikin sharhin shi yake cewa ana hujja da shi akan cewa Bukhari yana nihin da ambatar wannan hadisin anan Allahu nuru samawati wal ardi masal nuri kamishkatin fiha misbah, zuwa karshe yace yahdillahu li nurihi man yasha, haccan zuwa karshe sai Allah ya cike ta da cewa fi biwitin azinallahu an turfa wa zikr fiha ismu, har zuwa karshe kenan nan gurin yake nuni. Sai yace Allah madaukin sarki a gaba dai sai yace li zaihumullahu asana ma amilu, Allah ya saka musu mafi kyan abinda suka aikata. Su kuma yace sai ya kasance wannan mutanen Allah ya shiryar da su da haske a cikin zukatansu, sai ya arzuta su da haske, wannan daga cikin abinda sakamakon da Allah ya musu saboda dakin shi suka hutu. Kenan wannan kawai a takaice Bukhari yana nuna cewa masallaci guri ne mai farala, ga wasu sun hito daga masallacin hamma ga abinda suka samu na karramawa da sakawa, kenan wannan farala ce ga masallaci. Inda Annabi alaihi salatu wassalam a wani hadisin yana cewa basharul musha'in fi zulmi ila almasajid nuru tam yawmal qiyama, masu tahiya cikin tsananin duhu zuwa masallaci cikin dare mai duhu, a basu albushir kin da zasu gamu da haske mai cikakken haske ranar tashin alkiyama, wanda hadisi ne sahihi. Sai Allah ya ba su haske tun anan duniya su wannan sahabbai na Annabi dan saboda karhin imanin su. Kuma abu na gaba cikin shi akwai dalili zahiri kyarara akan cewa waliyai suna da karama, babu mai shakku akan wannan. Akwai wasu daga cikin tawaiful munharifa cikin na musulunci wanda suke inkarin karamar waliyai, dai inda sai ga abin da ya shahi na karama ta su kariya ce kawai, suna inkari dan bai cikin aqidar su cewa karamatul auliya kariya ce, wanda wannan ba haka ba malaman ahli sunna suka ta yi gashi a sahabban Annabi an gani. Ibn Battal yake cewa abin da ya kamata Bukhari ya ba wannan baban suna da ya bashi sunan shine kawai ya ce mishi babun qaulullahi ta'ala wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur, haka ya kamata al-Imam al-Bukhari ya bashi suna. Yana nuni zuwa ga cewa ayan nan amma ce tana daukan hasken a cikin duniya ko kuma a cikin lahira, sai dalili akan cewa dukkan wanda ke tasbihi a cikin masallaci Allah zai gefa haske a cikin zukatan shi, ya sa haske cikin dukkan gaban shi, ya sa haske a gaban shi da bayan shi da lahirar shi, duniyar shi da lahirar shi. Yayin da suka huta daga wajen Annabi cikin dare mai tsananin duhu, sai Allah ya nuna musu albarka Annabin shi da karamar su, su kuma ya sa musu haske a gaban su, yana musu haske har zuwa su tsaye gida, kamar yadda Annabi ya faɗa cikin hadisin can da ya gabata. Kuma wannan nuni ne akan girman cewa wannan sahabbai guda biyu suna cikin masu karama, sahabbai kuma dukkan su haka nan ne tarihin su kabbu, zaka ga wanda su karama da dama ta tabbata a gare su. Sai babe na gaba, wannan dai shine a takaice babban hadisin da ake kawo hujja akan karamatu isbatu karamatul awliya, tabbatar da karama ta waliyan Allah. Babe na 80 babul khawqatu wal mamar fil masjid, babun da ke bayanin al khawqa al karama qofa wal mamar da gurin wucewa fil masjid a cikin masallaci, el karama kofa a cikin masallaci da kuma gurin wucewa. Hadisi na 466, haddasana Muhammad ibn Sinan al-Imam al-Bukhari Allah mashi rahama yake ce Muhammad ibn Sinan ya ba mu labari, shi kuma yace haddasana Fulay haddasana Abu Nadar an Ubayd ibn Hunain an Busir ibn Sa'id an Abi Sa'id al-Khudri qala, yake cewa khataban Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi khutuba sai yake cewa inna Allah khayyara abdan bayna ad-dunya wa bayna ma indahu, Allah ya ba ma wanda bawan shi zabi tsakanin duniya ko kuma ya zabi abin da ke wajen Allah ma inda huma inda Allah ma'ana ko ya zabi duniya ko ya zabi abin da ke wajen Allah fakhtara ma inda Allah sai ba wannan ya zabi abin da ke wajen Allah annabi ya hadu wannan magana mubhama arihi fa baka abubakar sai abubakar ya fashe da kuka fa qultu fi nafsi sai na fada a raina ma yubiki haza shaykh me yake sa wannan tsohon kuka in yakuna Allah khayyara abdan bainar duniya wa bainar ma indahu kawai dan Allah ya ba wani bawa zabi tsakanin duniya da tsakanin abin da ke wajen shi fakhtara ma inda Allah ba wannan ya zabi abin da ke wajen Allah menene abin kuka sai ce fa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa al-abdu abubakar ya fahimci cewa annabin shine bawan da aka ba zabi wa kana abubakarun a'lamana abubakar diya himi ilimi wannan shaida ce daga sahabbai kuma cikin jama'a kala sai ce ya abubakar la tabki abubakar kada kai kuka anan gurin daga fada ya fahimci cewa annabi ban kwana ne yake musu cewa lokacin intahi in bara muku duniyar yayi yace inna amanun nasi alayya fi suhbatihi dan saboda ya fahimci cewa abubakar ya gane har ya hushe da kuka zai mishi wani abin da zai kwantar mishi da rai yace wanda suka yi mini baiwa a cikin abuta ta zamana da su wa malihi da duke shi shine abubakar yace walau kuntu muttakhizan khalilan da zan riki wani badadai min ummati daga al'ummata lattakhadtu abubakar da na riki abubakar matsayin badadai walakin ukhuwatul islam wa maddatu sai dai tsakanin mu da shi ɗan uwantaka ce ta musulunci da kauna ta musulunci yace la yabqa yanna fil masjid babun kada abar wata kofa a cikin masallaci wanda zata shigo daga mutun daga gidan shi ta shigo da shi masallaci duk arihe su illa sudda sai an toshe ta illa babu abubakar abubakar sai kowa ta abubakar ita ka a toshe ta wannan hadisin bukhari ya hado shi a gurare guda uku wannan shine guri na farko sai hadisi na gaba wanda tare suke da shi na 467 haddathana abdullah ibn muhammad al-ju'fi qala haddathana wahab ibn jarir qala haddathana abi qala samitu ya al ibn hakim an ikrama an ibn abbas qala yake cewa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi allazi mata fi annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto cikin rishin lahiya shi wanda ya rasu a cikin ta asibur ra'sahu bi khayqa ya dar mai kan shi da wani kyalle kamar yadda mai tun ciwon kai ko cuta ta ma mutun tsanani zai dar mai kan shi fa qa'ada ala al minbar annabi sai zauna akan minbari fa hamidallahi wa asna alai ya gode ma Allah ya yabe shi summa qala sannan sai yake cewa innahu laysa minan nas ahadun lalle ku sani cikin mutane babu wani mutun daya amannu alayya wanda yi mini baiwa fi nafsihi cikin karan kan shi ya mini baiwa da kan shi wa malihi da dukiyar shi min abubakar bin abi quhafa kama abubakar dan abu quhafa yace walau kuntum muttakhizan minan nas khalilan da a ce zan riki wani ba da dai cikin mutane lattakhaztu abubakar khalilan da na riki abubakar matsayin ba da dai me ake nihi da ba da dai shine wanda ake ma soyayya su al-khulla ta hi matsayin al-mahabba tsanni san da ka dauki wanda kake ma matsayin al-khulla wanda babu wani wanda kake ma wannan san sama da wannan to wannan ka'ida ba amma kowa sai Allah ba wanda za amma wannan sokin sai Allah to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma abubakar ba yace walakin khullatul islam afdal sai dai ɗan uwantaka ta musulunci tahi yace suddu anni kullu khawqa ku taushe mana dukkan wata kofa fi hazal masjid cikin wannan masallaci gaira khawqatu abubakar banda kofa ta abubakar radiyallahu anhu wannan hadisi ne mai girman daraja mai kima wanda al-imam al-bukhari Allah mashi rahama ya kawo shi a cikin wannan babi na saboda tabbatar da kofa a cikin masallaci a cikin ruwayar muslim ya kara yake cewa abubakar yayi kuka fa samma wa baka yayi bismillah ya fara kuka abinda yasa mai shari'a ya bar abun arihe dan saboda masu fahimta kadai da masu hazaka su fahimci abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nihi dan ba hutawa zai ba cikin jama'a yace musu ai zan bar duniya ina muku ban kwana bai ai musu haka nan ba amma ya hado ta kalmar da he masu hazaka su fahimci me yake nihi wa kana zalika kullu fi siddiq wannan kuma dukkan shi he farala ta tabbata ga abubakar siddiq a cikin muslim sai yake cewa ya ma'aikin Allah mun hanshe ka da kawunan mu da uwayen mu da uwayen mu maza da mata dan abubakar ya fahimci cewa ba wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma haka ya kasance annabi ya hade ne cikin wannan cutar shi ta mutuwa kamar yadda zai zo cikin hadisin bin Abbas sai yayi kuka dan saboda bakin cikin rabuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam da bakin cikin cewa wahayi zai yanke da ma wani wannan wanda alkhairai da dama da suke sabkowa a cikin ruwaya Abu Sa'id yake cewa Abubakar shine mafi saninmu shine mafi ilimin mu yace wannan nuni ne akan cewa Abubakar shine mafificin sahabbai wajen ilimi gabaki daya babu shakku akan wannan dan saboda gaban waya fadu wannan magana gaban sahabban duka da a ce ba haka bane da wani ya ce a ba haka bane banda wani wannan raddi ne ga ƴan Shi'a da suke zazzagin shi yayin da Annabi alaihi salatu wassalam ya sanda abinda Allah yake banci Abubakar da shi na farauli masu girma sai ya gaya mushi wannan magana inna amanun nasi alayya fi malihi wa fi nafsihi wa mali zuwa karshe sai ya tabbata cewa Abubakar yana da haƙuƙuwa cikin sahabbai da girman daraja da ba wanda ke tarayya da shi ta bakin Annabi alaihi salatu wassalam gashi ya mushi abin nan ya tabbatar mushi anan gurin abin da yake nihi alminna shine cewa Abubakar ya ciyatar da dukiyar shi da lazumtar Annabi da sahabbantaka ga Annabi da kuma tabbata sai tabbata Allah ya tabbatar mushi da cewa Abubakar yana da farala sai da kyakkyawan halayen shi da karamcin shi aka tabbatar mushi da wannan dan saboda ni'ima ce duk wanda yayi maka ni'ima to kai kokarin tabbatar mushi da cewa wannan ni'ima ka san da ita kamar yadda ya zo a cikin hadisin sunan Jami'i Tirmizi mali ahadin inda na yaddun illa wa kafa anahu ma khala Abubakar babu wani wanda ya mana wata baiwa sai da ya kasance mun rama mushi sai Abubakar fa inna lahu inda na yaddun yukafi'u wallahi shi yana da wata baiwar da yin wanda sai Allah zai biya shi yawmul qiyama ranar tashin qiyama wanda hadisi ne sahihi Tirmizi ya huddo shi al-Imam Ibn Fawrak Allah mushi rahama da cikin dadin malamai yake cewa al-khulla shine zatatattar soyayya ta ƙarshe bi takhallul al-abrar wakil suka ce istiba'ul mahabba tana sama da mahabba malamai suka ce al-khalilu man la yatasi'u qalbuhu li ghayri khalilihi khalili shine wanda banda wannan wanda ka sa a cikin zuciya babu wani wanda zai samu wannan matsayin shi yasa Allah kadai ake ma wakila suka ce min at-takhallul an turu kalman daga at-takhallul annal hubbu takhallala qalbuhu wa ghadaba ala nafsihi ma'ana shi shine cewa san wannan wanda kake ma kullakin ya ratsa cikin zuciya ya tabbata a ciki wal khullu as-sadiq al-khullu shine wanda yake aboki amma ka'ida ta tauhidi ba zaka ce ma wani dan adam ba khalili ko kuma ka ce ma wani wata mace khalilati matukar Allah kadai yake da wannan matsayin soyayya ce wadda take Allah kadai ake ma ko soyayyar majnun Layla da Layla ba ta kai ba inda za a kira ta cewa wannan ce kulla ce har ne yanzu tana nan matsayin mahabba matukar shi musulmi ne kamar da al-Imam Ibn Qurquli ya wada cikin littafin shi ma'ana hadisin kawai shine Abubakar ya dace Annabi ya dauke shi khalili dan ba wannan hanin ba da cewa ba a rikar wani khalili banda Allah shine cewa zuciya ta cika da soyayya shi da kaunar shi da san Allah da kuma muraqaba ta Allah Annabi alaihi salatu wassalam san Allah ya ratsa zuciyar shi to bai yiwa zuciyar Annabi wani ya zo ya shiga ya samu kulla banda Allah madaukakin sarki kuma wannan nuni ne akan cewa Abubakar Allah ya yarda da shi ishara ce Annabi yake musu ba ta zahiri ba cewa koda na bar duniya Abubakar shine zai kasance halifan ku me yasa dan gashi yana cikin rishin lahiya ta rasuwa amma yake cewa koho kowa a taushe ta banda koho Abubakar kenan me yake nuna musu cewa shi yahi cancanta a cikin ku ya shigo ta kohar da nake shigowa dan menene kohar da ake nihi Annabi yana da koha daga masallacin shi daga gidan shi kawai masallacin zai shiga ba sai ya huto ba ya kewayo to kuma har daga ɗakin shi har zuwa masallacin shi to kuma irin wannan wasu ma suna da dadama wani daga ya huto daga gidan shi masallaci to kohoyin sun yi yawa sai Annabi ya ce duk a rihe su amma a barta Abubakar me yake nuni cewa Abubakar kinna yana da wani abinda Annabi alaihi salatu wassalam yake san tabbatarwa a cikin wannan hadisin akwai jirwaye da kamar wanka da ilimi duk da cewa wanda zai fahimci ilimin kadan ne wata tambaya ko wani ilimi wanda yana da tsada ya kamata a bada shi amma a bada shi a rirhe dan saboda sauran ba zai fahimce shi babu lahi akan wannan taso nawa zai kasance jahili idan yayi wata tambaya da bai kamata ba a ce ya santa sai ka bashi amsar da shi bai ma gane ba cewa ba amsar shi bace wata amsar ce daban dan saboda wannan kin da yi tambaya bai kamata ba ma ba ta shahe shi ba a ce ya santa ko kuma kaza hai a bashi wanda yahi ya mushi anhwani kuma a cikin shi akwai cewa babu wanda kai a ce ya san hakikanin ilimi sai da fahimta cewa har da ce abu mutun ya har da ce shi bai kai darajar ba a ce ya fahimce shi sai da nasi ko kuma da ma'ana ba mu ga Abubakar ba gashi nan me yasa ya fifice sa akan fahimtar shi ce ta hita sai shi yasa ana faɗin magana ya gano abin da take nihi a cikin ta kuma akwai zabura suwa akan cewa mutun ya zabi abin da ke wajen Allah da kuma zuhudi cikin duniya da kuma cewa mutun duniya ya guje mata ya riki Allah a cikin shi akwai cewa na daga cikin kyautatawa wanda ya maka ni'ima ka gode mishi ka rika bayyana cewa wane ya muni kaza ba dan saboda shi ba shi zai yi ba amma kai da yamma kai itirafi da abun wannan zai kara mishi karhin guyuwa kuma ya ji dadin cewa kana gode ma abun annal murashaha bil imama yakhussu bi karamatin tadullu alai cewa wanda ake son a bashi shugabanci a rika nunawa wani nunin da zai yi nuni a gare shi itilafun nufus kokarin hada kan mutane da annabi ke cewa lakin ukhuwatul islami afdal sai dai yan uwantaka ta musulunci ita tahi malamai sun yi dalili da wannan hadisin kamar yadda muka faɗa inji ibnul mulakin akan cewa abubakar shi ya cancanci halifanci kuma da cewa bayan annabi alayhi salatu wassalam shi ya kamata ya amshi shugabanci kamar yadda muka yi bayani me yasa ran saboda kofar da irin kofar da annabi yake shigowa shi ma irin tace aka ce a bara mishi kenan ishara ce a boye akan cewa Abubakar kin nan bayan Annabi alayhi salatu wassalam shi ya cancanci shugabanci sabanin yan Shi'a da har abada su bu sayar da shugabancin Abubakar ba suna ga zalimci ne akan wannan ma su yi ganin cewa kahuri ne anan gaba a rayuwar da muke nan sai Allah yayi alƙaramar tashin kiyama a tada Abubakar a musu bulala da su Umar da Usman dada kuma a koma kamar sai ka ce lahira sha'anin kayan wasa ne ba wanda ya taba tasawa amma lahinsu ya kai inda Allah zai tado su a ci mutuncin su a duniya a maida su Abubakar da Umar da Usman dan saboda zalimci ne a gane su cewa shugabanci Ali ya cancance shi wanda wannan shirme ne nasu a cikin jama'a sahabbai suka zabi Abubakar duka wannan wani sharman su ba zai yi nuni ba akan kwace mishi shugabanci babu na 81 babul abwab wal galqi lil ka'aba wal masajid baban dake bayanin kohohi da kuma marhi ga Ka'aba da kuma masallatai masallaci ka a bar shi a bude a samu marhi wanda za a rika rihe shi kada mutun ya ce ai dakin Allah ne kawai wani rihe rike kile kaza kawai a bar shi a bude ba hujja bane qala al-bukhari al-imam al-bukhari yake cewa qala li abdullah ibn muhammad abdullah ibn muhammad yake ce mana haddathana sufyan an ibn jurayj qala ibn abi mulaika ya abdul malik law ra'aita masajid ibn abbas wa abwabaha ina ma a ce kaga masallatan ibn abbas da kohohin su kenan wannan yake nunin cewa yana da kohohin masallacin suna da kohohi wanda ake rihewa hadisi na gaba na 468 haddathana abu nu'man wa qutaybah qala haddathana hammad an ayub an nafi an ibn umar annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima makka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo makka fada'a usman ibn talha sai kira usman ibn talha fa fataha albab ya bude koha fada khala annabi kenan shine mahallin shahid dan masallacin ka'aba tana da koha kuma su suka gaji riheta da abun gakinta kuma wanda har yanzu zamanin yanzu zuriye su suke rike da marhin ka'aba ba wanda zai amshe musu dan annabi ya fada har zuwa kiyama yace wa bilal wa usama ibn zaid wa usama ibn talha thumma aglaq albab sannan aka rihe wannan koha falabisa fihi sa'a yazamna a cikin masallacin nan wata yar sa'a ba sa'a da muka sani ta mantar waka ce awa guda sa'a kawai wani lokaci summa kharaju sannan sai suka hoto qala ibn umar sai ibn umar yace fa badartu sai nayi gaugawa fa sa'altu bilal na tambayi bilal fa qala sai yake cewa salla fihi yayi salla a cikin shi ma'ana na tambaye shi shin annabi a cikin ka'aba yayi salla yace eh yayi salla a ciki fa qultu sai nake cewa fi ayyi a cikin wani guri yayi salla qala sai yake cewa bainal usduwana tayni a tsakanin gimshiki guda biyu qala ibn umar yake cewa fa zahaba alayya an asaluhu kam salla sai tunani ya tahi a gare ni ban tambaye shi ba sallar raka'a guda nawa ce yayi wannan shine hadisin da bukhari ya kawo al-imam al-bukhari Allah mashi rahama kuma a cikin shi akwai abinda zan mu dauka shine ittikhazul abwab lil masajid cewa masallatai ya kamata a yi musu kohohi a musu kyaure ma'ana wadda abun battal wujubuhu sunallaha ibn battal ya tahima kan cewa sharhin shi na bukhari wajibi ne dan saboda kiyaye dakin Allah wa huwa zahirun idza galaba ala zannu quahu wannan kuma magana shi zahiri ne idan an samu tabbacin cewa akwai zatan cewa wani abu zai shiga wanda zai kawo mummunan abu wannan kuma a cikin wannan zamani ga wannan mas'ala sai ta zama magana ibn battal za ta zama tilas ne ayi amfani da ita dan cikin masallatan akwai abubuwa na kudi akwai salasibika akwai kaza da kaza a ciki wanda in aka bar su barawo sai je ya saci kenan zai ya hima karhin wajibci game da wancan lokaci nasu Allah musu rahama shigan mutanen nan guda uku Usman da dan saboda Usman ɗaya ne daga cikin masu kula da sha'anin Ka'aba a cikin rushin shiga shi wasu sai su yi tunanin cewa an sabke shi ne daga kula da Ka'aba sai ya shiga tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da Bilal kuma mai kiran sallah shine wanda ke tsayuwa da lamarin sallah Usama kuma masoyin shi ne wanda yake mai yi mishi hidima da duk abin da Annabi yake bukata shi yasa ya bar su suka shiga tare da shi amma kulle kohon wannan dan saboda kawai wani yayi tunanin cewa sallah a cikin shi sunna ce sai su yi ta kokarin shiga su yi sallah a cikin wani ya ga cewa sallah cikin Ka'aba tana daga cikin sunna shi yasa Annabi da suka shiga suka rihi cikin masallacin babu na 82 babu dukhulul mushriki almasjida baban dake bayanin mushriki ya shiga masallaci hadisin da zai kawo haddathana qutayba shine ibnu sa'id al-baghlani haddathana lays an sa'id ibn abi sa'id annahu sami'a abu huraira yaqul ya ji abu huraira yaqul yana cewa ba'asa rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibal najd annabi ya aika dawakai wajen najd ma'ana da mutane tare da mahayansu ba dawakai kadai ba faja'at bi rajulin min bani hanifa sai suka zo da wani mutum daga cikin bani hanifa yuqalu lahu sumamah ibn usal ana kiran shi da sumama farabatuhu bi sariyatin min sawaril masjid suka daure shi a gimshiki daga cikin gimshikan masallaci wannan hadisin ai ya gabata anan kusa babu liktisalu iza aslama muslim takahuri idan ya abun nan ya musulunta yayi wanka anan al-imam al-bukhari ya kawo shi nan kuma abin da yake so kawai shigan mushriki masallaci babu lahi dan gashi wannan yana mushrikin shi ne ya shiga amma inda bukata ba wai shiga ba kawai yayi zamne babu na 83 babu rafa'i sauti fil masajid baban dake bayanin daga murya cikin masallaci hadisi na 470 haddathana ali ibn abdullah qala haddathana yahya ibn sa'id haddathana al-ju'aid ibn abdurrahman qala haddathani yazid ibn husayfa an sa'ib ibn yazid qala yake cewa kuntu qa'iman fil masjidi na kasance a tsaye cikin masallaci fa hasabani rajulun sai wani mutum ya gehena da tsakkuwa al-hasaba ita ce tsakkuwa hasabani ya gehena da tsakkuwa fa nazartu sai na duba fa iza umar ibn al-khattab sai gashi a shay umar dan khattab ne fa qala sai yace min iz hafa'atni bi hazaini je ka ka zo mun da wa'ancan mutanen guda biyu fa ji'tuhu bihima sai na zo mishi da su fa qala sai yake ce musu man antuma aw min aina antuma su waye ku ko kuma ku daga ina kuke qala sai suka ce min ahli ta'if daga ta'if muke qala sai yake cewa law kuntuma min ahli al-balad da a ce ku yan gari ne nan madina la awjatukuma da na ji yadda ku ciwo da na ba ku kashi tarfa'ani aswatukuma fi masjidir rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuna daga murye ku a cikin masallacin annabi alaihi salatu wasalam dan umun da yake gari ne ya san hukuncen hukuncen ya san cewa an hana amma su wannan uzurin su yasa Umar yake ba su kashi dan saboda lokaci yana halifanci ne aka yi haka hadisi na 471 haddathana ahmad qala haddathana ibn wahab akhbarani yunus ibn yazid al-aili an ibn shihab haddathani abdullah ibn ka'ab ibn malik anna ka'ab ibn malik akhbarahu cewa ya bashi labari annahu taqada ibn abi hadradin dainallahu alai ya nemi ibn hadrad ya bashi bashin shi da yake bin shi fi ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid a masallaci fartafa'at aswatuhuma sai murya su ta daukaka hatta sami aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa fi baiti sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan murya ta su yana dakin shi fa kharaja ilayhima ya huto gare su annabi sallallahu alaihi wasallam hatta kashafa sijfa hujratihi sai da ya bude mi ake ne da sijif labulan kofar shi dan hadisin ya wuce anan kusa wana da yake cewa ya Ka'ab ibn Malik yace ya kai Ka'ab dan Malik qala labbayka ya rasulullah fa ashara bi yadihi yayi nuni da hannun shi an da ishaqa cewa ka sabke mishi rabi min dainihi daga wannan min dainika daga bashin naka qala Ka'ab yake cewa qad fa'altu ya rasulullah na aikata ya ma'aikin Allah qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai annabi anan yake cewa qum faqdihi tashi kai kuma ka biya shi hadisin wannan ya gabata na farko abin da yasa Umar ya musu inkarin daga murye su abu ne wanda ba a bukatar shi ba abin da ake bukata bane wani lamarin su ne na duniya dan saboda haka ne Umar ya gina bataha wajen masallaci dan ya tsarkake masallaci game da magana batsa da magana ta neman duniya ta sha'anin duniya tambayar da ya musu dan saboda ya san cewa ya gabatar da cewa ya gabatar da hani hamma ya gina wani kofa guri can da za a je a rika yin dumumuwa na duniya kenan ya ga wasu suna yi a cikin masallaci kuma yan gari ne kenan sun cancanci a musu ukuba su kuma wannan rishin sani ne ibn maslama a cikin littafin al-mabsut yake cewa la ba'sa bi raf'i sauti fil masjid fil khairi babu lahi da daga murya a cikin masallaci a cikin al-khairi wannan wani littafi ne al-mabsut nawa ne ne mun taba yin bayani akan shi da ma wanda ya wallafa shi na al-imam as-saraqsi wanda ya wallafa shi a cikin rijiya a cikin shi yake cewa babu lahi daga muri a cikin masallaci idan alkhairi ne da kuma husuma da zata kasance ko mun yi bayani shi akan shi mun yi bayani akan shi wanda sarki ya sashi kaso a rijiya a ciki ya wallafa shi wanda a ƙarshen kowane babu yana nuni zuwa ga wannan yace wala ba asabil ahadasi allati takunu bainan nasi fihi min ash-shay'i wudunahu babu lahi da wasu abubuwa da zasu haru tsakanin mutane a yi su cikin masallaci da ma abin da suke bukata dan masallaci mahaduwan mutane ne babu makawa su tattauna wasu bukatun su a ciki kawai tattauna sharri ne dai ba za a bukata ba Abu Hanifa ya halitta da shi da daliban shi daga murya cikin masallaci Ibn Abi Khaisama ya rawaito daga Ibrahim ibn Bashar daga Ibn Uwayna yake cewa na wuce da Abu Hanifa tare da daliban shi cikin masallaci sun daga murya nace ya kai Abu Hanifa wannan daga murya a cikin masallaci ka san kuma cewa bai kamata a daga murya ba yace ka bar su dan ba su fahimta ilimi sai an daga murya haka kenan dan saboda ilimi ne abin da ya shahi ilimi ne ga babu lahi akan wannan Abu Hanifa Allah mashi rahama kamar yadda ke cikin al-adabu shar'iyya na al-imam Ibn al-Mufli a cikin labarin Annabi alayhi salatu wassalam ya hana gami da daga murya a cikin masallaci da kuma neman abun nan da neman abun nema cikin masallaci da abun da ya bace da kuma kullun ciniki cikin masallaci dukan su wannan ya gabata bayani akan shi Bukhari ya koro wannan hadisin dan ya bayyana mana cewa daga murya a cikin masallaci sauti cikin ka'abu cikin masallaci da Ibn Abi Hadrat akan neman haƙin shi wajibi ne dan saboda haka ne Annabi bai aibanta su ba me yasa ya kawo mana wannan hadisin ga sunan yana neman bashin shi ba sha'ani bane na addini ai neman bashin shi ne yake yi amma da yake haƙin shi ne sai aka yi nuni cewa Annabi alaihi salatu wassalam bai ce mishi ba bai halitta ba dan da ya halitta da an abun hani ne Annabi alaihi salatu wassalam ba zai bar shi bai rika daga murye shi a cikin masallaci bayan kuma abun ya kasance haramun ne barum yi da sanin babu al-hilaki wal julus fil masjid babu na 81 babu al-hilaki baban yin kuri wal julus da zama fil masjid a cikin masallaci ayi kuri haka ayi circle a cikin masallaci da zama a cikin masallacin al-imam al-bukhari ke cewa hadisi na 472 haddathana musaddadun haddathana bishr bin al-mufaddal an ubaidullah an nafi an ibn umar qala yake cewa sa'ala rajulun nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa ala al-minbar wani mutum ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam annabin yana bisa minbari yace ma tara fi salatin layl ya ma'aikin Allah me kake gani cikin sha'anin sallar dare qala sai yace mishi masana bibi ce fa iza khashiya subha idan mutum yi tsoron asuba zata tarro shi sallah wahidatan sai yayi sallah raka'a daya fa autarat lahu ma sallata zame mishi wuturin abin da ya sallata wa in kana yaqulu didda annabi ya innahu kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa ij'alu akhir salatikum witran ku sanya karshen sallarku da daddare ita ce witri fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara bihi dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da haka kenan wannan magana ce ta ibnu umar wannan hadisi al-imam al-bukhari ya huddo shi a gurare guda 7 wannan shine guri na farko hadisi na gaban shi wanda tare suke haddathana abu nu'man haddathana hammad an ayyub an nafi an ibnu umar anna rajulan ja'a ila an-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yakhdhub wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam yana fudu ba fa kala yake cewa kaifa salatul layl yaya sallar dare take ya ma'aikin Allah fa kala sai yace masana bibi ce fa iza khashita subha idan kaji tsoron asuba fa autir bi wahida kai wutri da guda daya tutur laka ma kar sallaita ita maka wutrin abin da ka sallata qala al-walid ibn kasir walid yake cewa haddathani ubaidullah ibn abdullah annabi umar haddathahum dan umar ya ba su labari anna rajulan nadan nabiy wa huwa fil masjid wani mutum ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci sai ya koro wancan hadisi na gaba shi ma wanda tare suke haddathana abdullah ibn yusuf akhbarana malik abdullah ibn yusuf shine at-tanisi mi alaka shi da malik mi alaka shi da malik bayan dalibin dan yar uwar shi ne dan yar uwan Malik ne matsayin da yake ga Malik shi yasa yake da yawan ruwaya da gare shi an Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha anna Aba Murra maula Aqil ibn Abi Talib akhbarahu an abi waqid al-laysi qala yake cewa bainama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi wani zamani annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci fa akhbara fa aqbala salasatu nafari sai jama'a guda uku suka zo fa aqbala sanani ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa zahaba wahidun sai guda biyu suka zo wajen annabi gudan sai ya tahiye shi fa amma ahaduhuma far'a furja fajalasa dayan su ya ga wata alkafa sai ya shiga ya zamana wa amma al-akharu fajalasa khalfahum dayan sai ya zamana can bayan jama'a falamma faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inda annabi ya gama sallallahu alaihi wasallam kala sai yake cewa ala ukhbirukum ani salasa bazan ba ku labari ba game da wannan mutane guda uku kala sai ce amma ahaduhum amma dayan su fa'awa ila Allah ya tattara zuwa ga Allah fa'awa hulla sai Allah ya tattaro shi shi ma wa amma al-akhar amma dayan fastaha ya kumiya yaji fastaha illahu minhu Allah ma yaji kumiya shi wa amma al-akhar amma gudan da ya tahiye shi fa arada sai ya kauda kai fa arada Allah anhu shi ma Allah ya kauda kai gare shi na karshen wannan shine tababbe dan sabadda ilaka ne na ilimi da annabi yake badawa ya tahiye shi wannan a cikin hadisan nan guda uku mahallu shahid ba zahiri bane ina aka ambace da al-hilak al-hilak al-julus wannan haka ne ga sunan zamana ne duka sahabbai suke amma al-hilak kin yin kuri dan sabadda zama cikin masallaci ayi kuri shine ake waye haka to menene a cikin ina mahallu shahid a cikin wannan hadisan guda uku duka shine yasa al-hafiz al-ismaili Allah masha rahama yake cewa cikin wannan ba hadisin da Bukhari ya kawo gabaki ɗayan su babu dalili akan tarjumar da ya ambata ta kowane hali muhallab yake cewa yana da gaskiya ismaili sai dai abinda Bukhari yake nihi shine zaman da annabi yayi sahabbai suke kewaye da shi a cikin masallaci a cikin yana huduba zaman nan ana iya kwatanta shi da kuri dan saboda yana zaman ne kuma sun kewaye shi wanda wannan hakikanin lamari irin wannan zaman ake a wajen ilimi zahirin shi shine cewa annabi alayhi salatu wassalam bayya zama cikin masallaci sai bisa minbari kuma zaman nan da yake bisa minbari sahabbai suna tare da shi ba huduba bace ake wanda wannan tabbas ne kewaye shi ne zasu yi ba zama irin na sallah ba shine Bukhari yake nihi amma kawo hadisin Abi Waqir a cikin shi babu dalili akan abin da aka yi tarjuma yace na'am haka ne cikin kitabul ilm cikin kitabul ilm wanne ne hadisin Abu Waqir a ciki hadisin Abu Waqir al-Laysi wanne ne na karshe wannan fa aqbala salasatu nafarin wannan yace cikin shi akwai kitab babu shi ma abinda aka kulla babi akan shi sai dai ya zo a cikin kitabul ilm wani zamani annabi yana zamane yace wannasu ma'ahu iz aqbala mutane suna tare da shi sai Bukhari yayi nuni da asalin hadisin akan kawo hujja gare shi ta hanya boyayya ba ta hanya zahiri ba a can baya ya kawo hadisin inda cewa annabaina ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jalisun wannasu ma'ahu kenan kaga al-julusu fil masjid ya huto sai dai wannan hadisin da ya kawo babu cewa bainama annabi jalisun sai dai ta wacce hanya da ya wuce tunda ya riga ya wuce ma kuma ai mafi an kafa maka hujja kan mai karatu sai dai in baka nura ba cikin shi akwai cewa mai huduba ana iya tambaye shi cikin lamarin addini kuma ya tsaida ta ya bada amsa babu lahi shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi malamai sun yi sabani cikin sha'anin nafila Malik da Shafi'i da Ahmad suka cewa sunna shine ta kasance guda bibi dare da rana abinda ke karfafa wannan shine sallolin annabi nafila duka raka'a bibi yake yin su Abu Hanifa yace in ya so yayi raka'a biyu in ya so yayi raka'a hudu ma'ana a gama ba sallamewa yake cewa sallar dare ma haka nan in ya so yayi shidda in ya so yayi takwas in ya so yayi kara sama da haka ma da sallama guda daya yace dukkan su sun tabbata kuma haka ne yace babu lahi dukkan su sun tabbata kuma ya tabbata daga cikin kitabul juma'a man kana musalliyan ba'da juma'ati falyusalli arba'a wanda zai yi sallah bayan juma'a yi sallah raka'a guda hudu nan gurin da yake cewa zaka shi subha yi sallah da raka'a bi shine akan cewa wutri raka'a guda daya ce Malik ya saba yake cewa guda uku ce da sallamewa guda biyu Abu Hanifa yake cewa guda uku ce a game su ayi sallama guda daya wannan mas'ala Ibn al-Mulakkin yace zan mu koma mata cikin baban ta nan ba gurin ta bane ma haka ne dukkan su gabaki dai kowanne ya tabbata sabanin da yasa suke yi cewa a yi su guda uku a game guri ɗaya ko guda kaza a game guri ɗaya ko a rarraba duka wannan danyalwa da saukin shari'ar musulunci ya tabbata kuma ya halitta ayi haka nan nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah mana gafara a cikin hikayar mu da muke yi akwai littafin da nake gaya muku na jima ina ta binciken shi da kai na same shi na al-Imam al-Qurtubi التذكرة في أهوال الموتى وأمور الآخرة تناتروا دواء زيئتك إن شاء نمة التو نكما لعبار اللمر اللاهرة duk wani abin da ya shahi lamarin matattu da matacce da lahira da sauran shi gabaki daya al-Imam al-Qurtubi anan yayi bayani insha Allah mashi rahama a cikin nan gurin yana bayani Allah mashi rahama a babu ma jaa fi su'il khatima wa ma jaa anna al-a'mal bil khawatim baban dake bayanin cewa mummunan karshe da kuma cewa dukkan lamarin na dan adam yana kasancewa a kalli karshen ba tsakiya ba ba farkon ba karshen mutum ake mashi hangi wa yurwa yake cewa ana rawaitawa annahu kana bi misr rajulun a ce garin masar an samu wani mutum multazimin bil masjid ya lazumci masallaci lil azan wa sala dan kiran sallah da sallah wa alaihi baha'ul ibada da ka ganshi kaga kurjinin ibada wa anwaru da'a da haske na ibada cewa bawan Allah ne faraka yawmanil manara ala adatihi lil azan wa taran sai ya hau manara ta kiran sallah kamar yadda ya saba dan can da sanannan abu ne wani guri yake mai tsawo a hau ladan ya rika yin kiran sallah wa kanat hatil manara daru li nasaraniyin zimmi a kasan wannan manara da yake hawa yana kiran sallah akwai gidana banasaru wanda suke kafaran amana ne fadala fiha ya hauzi kiran sallah sai ya leko kasa kamar baini ne faraa ibnu tsahibati da sahibar da sai ya ga diyar wannan mai gidan ya ga yarinyar shi faftana biha wannan ladan sai hutuni da wannan yarinyar wa tarakal azan ya sabkai bar kiran sallah ya nuho wannan yarinya wa nazala ilaiha yazo zuwa gare ta wa dakhala dara ya shigo gidan faqalat lahu tace mishi ma sha anuka ma turid me yasa me kai kake nema waje na faqala sai ce anti urid wajenki nazo qalat limaza me kake bukata qala ha yace mata qad salawti li lubbi yace mata kin tayi da hasken zuciyata wa akhadti bi majami'i qalbi kin kwashe dukkan tattara zuciyata qala sai ta ce mishi la ujibuka ila halariba ni bazan amsa maka ba akan shakku duhun abin da ya kasance na shakku bazan amsa maka ba qala laha sai ya ce mata ma'ana ita tana nihin ko ga haba nasariya ce da suke kare mutuncin su tace musu ni bazan amsa maka ba akan maganar zina sai ya ce mata to armanki zan yi qala sai ta ce mishi kai musulmi ne ba nasariya babana ba zai bar ni in aure ka ba sai ya ce mata to zan zama ba nasaran ima sai ya ce mata in kin ai tace mishi in ka aikata ni ma kuma zan amince anan sai ya zama banasari aka kulla musu aure ya zamana a gidansa anan wuni aka wuni tare da shi yayin da tsake rana ta yi tsakiya a cikin wannan wunin da aka darma arman a gidan surukan nashi sai tashi ya hau busa wani rihin bayinin su yana hawa busa bayinin nan nasu sai ya fado wuyan shi ya kare ya mutu sai gashi bai ma kwanta maccan ba an darma arme dai ana shagalin biki yace fala huwa bidinihi wala huwa bidunwa bai samu addinin shi ba kuma gashi babu abun gake shi babu lahirar shi gashi babu maccan kuma ya zama banasari ya mutu ya ta lahira banasari yace muna neman tsarin Allah gami da ke mummunan karshe Allah arzuta mu da kyakkyawan karshe me darasi a cikin wannan kissa ya kawo shi karkashin cewa kyakkyawan karshe mummunan karshe karshe ake duba kada mutun ya rudu da wani aiki da yake na alkhairi kana ganin cewa yanzu kana busa istiqama kana busa hanya ta gari kai tunanin cewa a yi mun tsira kawai mutuwa muke jira mu shiga aljanna dukkan wani aikin da kake busa kai na alkhairi baka kai kamar ladanin wannan ba amma gashi karshen shi da ya kuma ya mutu a banasari kenan wannan mutun kada ya rudu dukkan wani tarin aiki da yake aikata yi tunanin kamar yadda ake annabi yake cewa innamal a'malu bil khawatim ayyuka kawai karshen su ake nura ba harkon ayyuka ba kawai shine abin da yake so karantar da mu kuma irin wannan mun ga aikista sahibu hammamu min jaf wanda hayyan mutu yana tarera waken nan a wajen karma la ilaha illallah ma da waken shi ya ta lahira kuma musulmi ne mummuni ne kenan wannan yake sa mutum kullun yayi ta roƙon Allah kyakkyawan karshe da kyakkyawar cikawa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk.